الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a majalisi na 11 na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari kariya da daukaka da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi a yau 11 ga watan ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 27 a cikin suratul kahf amma za mu kaddamar da amsa tambayoyi sannan da abinda muka alkawarta za mu fada muhimman darussa da wannan kissa ta ashabul kahfi kamar yadda ta zo a cikin alqur'ani take karantarwa na farko wannan yace mallam Allah ya kara lafiya amin tambaya ita ce wanda yayi rafkanwa a sallar nafila zai yi sujada ya al-asl wajen sallar wato kaida shine ita sallar nafila tana daukan hukuncin sallar farilla wajen rukunnanta da mustahabbanta da sunnoninta bambancin ƴan wurare ne kadan wanda malamai sun yi bayanin su amma kowane kowace irin kaida tarab kowace irin rafkanwa mutum yayi a sallar farilla zai yi ta a sallar nafila illa wurare waɗanda yake an babu komai kamar alal misali a mazhabin malikiya idan kai ka bayyana karatu inda ake asirtawa za ka yi sujada ba'adi a nafila ba za ka yi ba haka zalika in ka asirta karatu a inda ake bayyana karatu a mazhabin malikiya za ka yi sujada qabli a farilla amma a nafila ba za ka yi ba saboda ita nafila kana da zabi kai ta a bayyane ko a asirce to tunda karfinta bai kai a karfin yin sunnar iltizami wato lizimtar bayyanawa da asirtawa wanda yake sunna ne ba mustahabbi ba a wajen sallar farilla ba haka yake ba a wajen sallar nafila a sallar nafila mustahabbi ne to ba a yin rafkanwa a wajen barin mustahabbi ko ƙara mustahabbi wannan ya daya daga cikin wuraren haka zalika kamar wajen zama idan mutum maimakon ya zauna ya tahiya sai bai zauna ba sai ya miƙe to yana da dama ya maida ta zamanto sallah mai raka'a hudu kuma ba zai sujada ba to wannan ya daya daga cikin amma kaga ba haka bane a sallar farilla amma in banda haka yawan wuraren ba su da yawa amma ka'idar shine cewa irin rafkanwar da aka yi a sallar farilla yadda ake mata sujada haka ma a sallar nafila ake mata sujada kamar alal misali idan mutum ya manta da sujada zai dawo ya yi ta sannan ya yi sujada ba'adi kamar mutum ya yi sujada daya sai ya miƙe ya tafi raka'a ta biyu sai da ya tuna bayan yana tsaye kafin ya ruku'u a sallar nafila na'am in ya tuna to sai ya dawo ya zauna ya yi sujada sannan ya miƙe sannan ya yi sujada ba'adi wannan ƙarin da ya kamar yadda zai yi a sallar farilla to sannan wannan ya ce menene ingancin cewa har yanzu Allah na iya tashin matattu kafin kiyama don nuna aya ga mutane kamar yadda hakan ya zo a cikin littafin man asha ba'da al-maut na ibnu abid dunya eto wannan ya danganta da ingancin asanid din abubuwan da ibnu abid dunya duk da yake hafiz ne na hadisi amma ya danganta da ingancin abubuwan da ya kawo domin waɗansu abubuwan ba lalle rayuwa bane bayan mutuwa dogon suma ne sai mutum ya dawo sai ya ce ya rayu bayan mutuwa amma wannan kam kwarai zai iya yiwuwa Allah madaukakin sarki yana nuna ayarsa a ko ina a koyaushe kuma ya so kuma ayoyin Allah ba sa karewa ba su kebanta da lokacin annabawa ba saboda haka abu ne wanda yake jaiz jaiz a hankali jaiz a shari'a wuku'in sa wannan ya danganta da ingancin isnadi cewa ya afku sai idan isnadin ya inganta in aka yi riwayar cewa wannan ya afku sai an tabbatar da ingancin isnadi amma babu abin da zai nuna cewar ba zai yiwu ba tunda abu ne wanda yake ya fada a cikin abin da yake jaizi a hankali jaizi a shari'a sannan ya halatta mutum ya roki Allah ya kashe shi saboda fitina don naga Imam Suyuti yayi ishara zuwa ga haka a cikin littafin sa Sharhus Sudur bi sharhi haliman bi sharhi halil mauta wal qubur wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum yayi la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi kada mutum ya nemi yayi burin mutuwa saboda rashin lafiya da yazo masa wannan halin rashin lafiya ne tsananin rashin lafiya ya saka rinka cewa Allah ya dauki ranka wannan an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a wannan hadisin na Tirmidhi amma dan gudun fitina ga addini mutum ya nemi Allah madaukakin sarki ya dauki ransa to wannan wadansu sun dauki hadisi sun fassara shi da hadisin da yazo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza aradta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun Allah idan ka nufi fitina za ta sauko cikin bayinka to ka dauki raina ba cikin wadanda fitinar take fadawa akan su ba to wannan zai iya daukan wannan ma'ana duk da yake ba lalle ya dauki wannan ma'ana ba zai iya daukan ma'ana cewa wato koda fitinar ta zo ni ya zamanto cewa ban samu takuwa da wannan fitinar ba har lokacin da zan mutu kuma zai iya daukan ma'anar cewa to in fitina ta zo to ka dauki raina wanda za ta hada kowa da kowa to ni ka sanu cikin wanda za su mutu tunda ka kaddara cewa kowa sai ta shafe shi to ni ka dauki raina to la'al wannan ma'ana shine aka ruwaito daga aikin wadansu daga cikin salaf kamar Imam al-Bukhari wanda lokacin da fitina ta tsananta tsakanin sa da mutanen Khurasan akan mas'alar sabani wajen magana akan yin lafazi da alqur'ani tilawa da alqur'ani da sabanin sa da malamin sa Muhammad ibn Yahya al-Zuhli wannan sabani ya tsananta a gare shi yayi irin wannan addu'a yace Allahumma innal arda qad daqat alayya bima rahubat faqbidni ilayk Allah kasa ta takura gare ni tare da yalwata dan haka ka dauki raina zuwa gare ka yayi wannan addu'ar kuma bai yi kwanaki ba ya mutu rahmatullahi alayhi to wannan dan to kun ga wannan daban ne da mutun ya nemi mutuwa saboda tsananin rashin lafiya a wannan saboda tsoron fitina afkawa cikin mutun ya afka cikin fitina to wannan shine wanda yake zahirin wannan hadisi na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam take daukan sa kuma akan haka ake daukan ayyukan magabata waɗanda suka yi irin wannan addu'ar kamar Imam al-Bukhari suicide mutum ya dauki ransa duk wanda ya kashi Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah madaukakin sarki ya ce idan bawa ya dauki ransa Allah zai ce badarani abdi nafsuhu aw bi nafsihi bawa na yayi gaggawar zuwa gare ni da kansa wato shine yace zai zo wajena da kansa ba tare da izinin Allah ba saboda haka Allah madaukakin sarki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan bawa duk wanda ya kashe kansa da fadowa daga dutse to haka zai rinka fadowa yana hawa dutse yana fadowa a cikin wutar jahannam idan da shan guba ne haka zai rinka lasarsa a cikin wutar jahannam idan da caka ma kansa wuka ne haka zai rinka caka ma kansa a cikin wutar jahannam shi yasa ma wanda ya kashe kansa mutanen kirki ba a so su masa su zamanto cikin wanda za su yi masa sallah saboda ya cika da kaba'ir bai mutu a kafirci ba amma ya cika da babban zunubi kaga zai hadu da Allah yana mai laifi yana cikin mashi'a in Allah ya so ya yafe masa amma ya je ma Allah da mummunan aiki saboda haka ba mutum baya kashe kansa ai wanda ya addu'a daban da wanda ya kashe kansa, tunda addu'a ka bar ma Allah ne mashi'a. Akwai banbanci ma sai. Na'am. Wannan yace Allah ya ƙara malin imani da ikhlasi ya saka masa da gidan aljanna, amin. Me ingancin hadisin da yake cewa akwai wani zamani da zai zo za a dinga daukan azumi a Sha'ban a sauke a Ramadan? Wannan ban sani ba, gaskiya ban taba ji ba, ban sani ba, ban kuma gaskiya ban taba ji ba, kuma ban sani ba. Ya kasance ina amfani da sunan yayana a makaranta, sai na karanta wani hadisi da yake cewa duk wanda ya amsa sunan wani wanda ba mahaifinsa ba, kuma ya san cewa ba mahaifinsa bane, to aljanna ta haramta a gare shi. Me ingancin hadisin? In kuma ya inganta, me matsayina da nake amfani da sunan yayana? A larabci, saboda amsa sunan uba a larabci ka san ba suna biyu suke sawa ba, su ce alal misali su ce Salih Abdullahi, sai dai su ce Salih ibnu Abdullahi, dan Abdullahi. To shi yasa wanda ya amsa sunan wani ba ubansa ba ya danganta kansa, ya canza nasabarsa. To wanda yake wannan butunci ne shine wanda wannan hadisi ingantacce ne, cewa duk wanda ya amsa sunan, wato ya amsa sunan dan wani wanda ba mahaifinsa ba, to ba zai shiga aljanna ba. Kuma yace abubuwa guda hudu a cikin al'ummata yana daga cikin kafirci, daga ciki shine mutum ya zamanto yana daga cikin butulci, daga ciki shine mutum ya nasabtu ya zuwa ga wanda ba ubansa ba. To wannan idan ka amsa suna da sunan cewa wannan shine ubanka, amma irin yanda ake yi a yanzu a sanya suna wanda ake ce masa tsarin turawa ne, tsarin surname, wannan babu laifi, kada ka dauke shi akan cewa yana daga cikin ya shiga cikin wannan hadisi, ba haka yake nufi ba. Saboda haka dan mutum ya sa sunan wansa a makaranta ana kiransa da sunan wansa, ba za a ce ya saba da wannan hadisin ba, tunda ba a ce dan wansa bane. Inda an ce wani dan wani, to shine zai zamanto ni wannan shine fahimta ta dangane da wannan. Wadansu suna tsanantawa, amma ni a gaskiya ba ni da wannan fahimta, tunda a larabci daban yake da yanda yake a cikin sauran yare. Kamar alal misali, mace da take daukan sunan mijinta, ba tana daukan sunan mijinta bane akan shine ubanta, akan cewar shine mijinta, matar wani, Mrs. wani take fada. Kuma wannan mace ta a kira ta da sunan matar wani ana yi. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab tazo aka tana neman izini, aka ce Zainab ce, yace wacce ce daga cikin zayanib, ayyuz zayanib, wacce ce daga cikin zainabobin? Aka ce ma imra'atu ibn mas'ud, matar ibn mas'ud. Ba a kira ta da sunan ubanta ba, sai aka kira ta da sunan matar mijinta, aka kira ta da sunan mijinta, matar wani. Kaga ba ya ƙarya ba, matar wani ce. Saboda haka yayin da mace tace ita ce lauratu matar kabiru, inda haka take nufi, tace lauratu kabir, alal misali tana nufin cewar kabiru din mijinta ne, kuma da haka aka sani shine urfi, shine urfi. To wannan babu komai, sai dai mafi kyau din mutum ya amsa da sunan ubansa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma in za a faɗa ne da ɗa, amma mu anan mu bamu taba daukan wannan tsarin ba, ko a cikin Hausawa tun a ce da dai akan faɗa a ce malam wani dan wani, malam wani dan wani, dan wani akan faɗa. Amma tuni saboda tasirin Turawa ya zamanto kancewa ba amfani da shi. Saboda haka ina ganin ba abu ne wanda yake za a tsananta a kai ba, domin bai fada cikin wannan ba, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Dan ruko, dan ruko ai shi ma in dai ba a ce ubansa bane babu laifi. Dan ruko shi ma ba a yin dan ruko mutum wato ya dauki da ya ce yayi tabanni din sa ya zamanto dansa, zai rinka amsa cewa dansa ne, ba dansa bane, illa a matsayin kan cewa dai shine mai kula da shi, shine guardian din sa, shine waliyin sa, shine nadir. To sannan yace da farko ina addu'ar Allah ya ƙara wa malam lafiya da ikhlasi, bana jin larabci, shin zan iya addu'a da Hausa a cikin sujada? Mun sha amsa wannan tambayar cewa zaka iya. Na yace ina yi wa malam tuni game da maganar da ya dauko shekaran jiya ta Imam Qurtubi, wanda yace zai ci gaba jiya kuma samu dam bai samu damar ci gaban maganar jiyar ba. Allah ya taimaki malam ya tsawaita rayuwarsa cikin wannan aikin alkhairi, amin. Maganar Qurtubi ai na faɗi khulasar, nace akwai tafasil da ya kawo ne wanda yake ya ambace su a cikin suratu Taha, ce nake cewa inda da lokaci da na ambata to, amma tunda zamu zo tafsirin suratu Taha idan muka zo insha Allah zamu sake magana su, amma abinda na faɗa ai ya isa wajen raddi da Imamul Qurtubi yayi akan mas'alar, ita ce mas'alar wannan as-sama, wato yin zikiri da rawa a tsaye. Abinda na faɗa shine kusan kulasar abinda Qurtubi ya faɗa a tafsirin wannan ayar. Sauran ƙarin bayanin ne da nace inda da lokaci zan faɗa yana cikin suratu Taha, mu bari sai mun zo suratu Taha insha Allah. Allah ya kai mu dare da lafiya. Sannan wannan yace menene hukuncin mata da suke shigowa masallaci ba su da tsarki? To a gaskiya wannan mas'ala ce wadda take Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa zahirin magana ya datse wannan, ya hana, ya ce bana halatta masallaci ga mai haila da mai janaba, saboda haka mace wadda take al'ada ba za ta shigo masallaci ba, ba ta shigo masallaci ba ta zauna a cikin sa. Kuma wannan abu sananne ne wajen sahabbai, mun sha bayani akan wannan ko kwanaki a cikin Sahihul Bukhari da muka yi karatun Kitabul Haif, mun bayyana wannan dalla dalla da dalilai waɗanda suke a fahimtata da layyene gamsassu. Kuma wannan shi ne mazhabar al'aimmatul arba'a baki ɗaya, malaman mazhabobin nan guda huɗu a kanta suke, ba wanda suka saba sai zahiriya, malaman zahiriya ne kawai suka saba, amma dukkan malaman mazahibul arba'a akan wannan suke cewa mace mai al'ada ba za ta zauna a cikin masallaci ba. Saboda haka koyaushe muke cewar kamar mata da suke son su rinka zuwa suna halartar karatu, akwai ɗakin da za su rinka zama ko cikin makaranta ɗin nan za su iya zama a cikin farfajiyar, in suna da al'ada su rinka sauraron karatu ɗin. Amma ya zamanto kan cewa sun shigo cikin masallaci suna da al'ada, to zahirin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan. Kun ga Aisha radiyallahu anha ce mata aka yi ta miƙo ta abarma daga gida, ta ce ai tana haila. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hailaki ba a hannunki take ba, ta dauka hatta hannunta ma ya shiga cikin masallacin, haramun ne. Sai da yace mata a'a, shigar juz'i ba shigar gaba ɗaya bane, dan kin miƙe hannunki ba kamar kin shiga ne gabaki ɗaya ba, shi yasa yace hailar ba a hannunki take ba. To kaga ta yi istidlali da mafhuminta, abinda ta fahimta shine mace mai yin al'ada ba ta shiga masallaci, saboda haka ta ya zai ce mata ta miƙo masa abu cikin masallaci bayan tana cikin al'ada? To da haka abu ne wanda yake, wannan yana daga cikin wato hukunci sananne wajen matan sahabbai, don haka wannan shi ne dai abinda ya bayyana, abinda yake abinda ya bayyana na fatawa akan wannan mas'alar. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Na'am. Waɗanda za su zo sallah, kamar waɗanda za su zo sallah ba za su shiga sallah ba sai su zauna, idan ba cikin masallacin suka shiga ba suka zauna a haraba babu komai. Haka aka ce ma matan da suke al'ada su zo sallar Idi, amma su ware kar su shigo su yanke sahu. Wal ya'tazilna al musalla wal yashhadna al khaira wa da'wata al muslimin, su kebe inda ake sallah, daga inda ake sallah, kebewa inda ake sallah don kada su cakuɗa da mutane su zo su hana mutane inda suke sallah, kuma ana sallah su suna zaune. Saboda mutum in ana sallah ya zamanto shi baya sallah yana zaune, zai iya zamantowa abinda zai jefa shubha. Sai aka ce to su ɗan ƙaurace su koma gefe. To babu laifi mata su zo su zauna a fili harabar masallaci, domin harabar masallaci an yi ta ne don a bambance ta da hukuncin cikin ƙwaryar masallaci. Cikin ƙwaryar masallaci wannan shine ba za su shiga ba. Me ƙwaryar masallaci? Inda yayin da zaka shiga zaka yi addu'ar shiga masallaci, kuma in kana da janaba ba za ka shiga ba, to shine ƙwaryar masallaci. Kuma wanda yake shine inda ake itikafi, shi yasa masu itikafi da suke fita suna zauna cikin haraba din nan. Ko yaushe muke gaya musu kan cewa ku daina, yana daga cikin saba ka'idar itikafi, dan fita daga cikin wajen itikafi ne ba da uzuri ba, sai inda uzuri mutum zai fita. Amma sai ga wani lokaci irin walaha din nan, lokacin ana nishadi an yi bacci an gaji, sai a je a zauna gindin bishiya ana karatu, ko ana zikiri ko ana tilawa ko ana nafila a bar ƙwaryar masallaci, wannan ya saba hukuncin itikafi. So dan haka ƙwaryar masallaci wajen harabar masallaci ba ta daukan hukuncin masallaci, dan haka mutane za su mata da suke da al'ada za su iya zama a nan wajen babu wani abu insha Allah. To sai kafin mu karanta yau mu karanta nace hulasar muhimman waɗansu daga cikin darussa da wannan kissa ta Ashabul Kahfi ta karantar daidai abin da ya sawwaka zan ambata mana su. Na farko dai wannan kissar ta tabbatar mana da samuwar Ashabul Kahf. Akwai Ashabul Kahf wanda yake duk da malaman tarihi suna batun su, ahlul kitabi suna batun su, haƙe-haƙe yana da awar cewa ya nuna su, amma Allah ya tabbatar mana da cewa akwai su, mun gaskata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su da kissa su don nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yadda yake amsa masa irin tambayoyin da ake masa, kuma ya nuna abin da Alkur'ani ya nuna na kan cewar Alkur'ani Allah yana saukar da shi munasaba munasaba, in wani abu ya zo wanda ya dace sai a saukar da abin da ya dace a lokacin. Domin me? Domin a ƙarfafa imanin annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai. Kadhalika linuthabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila. Wannan kissa ta nuna haka. Sannan wannan kissar ta nuna mana muhimmancin samari a cikin addini. Allah ya yabe su da samartaka da kuma imani. Ya nuna muhimmancin samartaka da marhala ce ta rayuwa wadda take mai tsada, don haka ne ma ranar alkiyama Allah zai tambayi mutum akan ta. Kuma wannan ya nuna irin arzikin da ke cikin samartaka. Ya nuna muhimmancin wato a kula da wannan marhala, domin gashi waɗanda suke a wannan marhalar da suka sami imani sadiki Allah ya ba su wilaya, Allah ya ba su matsayi na wilaya. Saboda haka ya nuna muhimmancin wannan marhala, duk wanda yake samari kada ya wasa da wannan marhalar ta rayuwa, yayi koyi su zamanto jagororinsa a rayuwa. Ashabul Kahfi ne, zamanto Ashabul Kahfi ne. Shi yasa muka a cikin lokacin da muke bayani muka zaburar da kan cewa a kula da sha'anin futuwa, al-futuwa wadda malaman musulunci suka yabo a kanta, wato wadda take a nuna jarinta da bajinta da aiwatar da ƙarfi domin taimakon al'umma, domin hidima ga al'umma, abu ne wanda yake tabbatacce a tarihin addinin musulunci, kuma ya samu ruhi daga irin su Ashabul Kahfi. Kuma wannan kissa ta nuna mana abin yabo a cikin samartaka da abin nema a cikin samartaka shine tarbiyar imani. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, samari ne da suka yi imani da ubangijinsu. Saboda haka ba abinda samari saurayi yake bukata a rayuwarsa irin tarbiyar imani, irin tarbiyar imani. Kuma wannan kissa ta nuna mana muhimmanci da alkhairin da ke cikin addu'ar Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Kun ga irin albarkar da Allah ya sa a cikin wannan addu'a. Saboda haka wannan addu'a mutum ya rike ta, musamman yayin da mutum zai shiga cikin abu wanda bai san, wanda abu ne wanda yake cikin duhu, bai san yadda mustakbalinsa zai kasance ba. Zaka dauki wani abu muhimmi, wani mataki muhimmi, baka san yadda akibarsa za ta kasance ba, ka yawaita wannan addu'a ta Ashabul Kahfi. Kamar yadda suka dauki wannan mataki, sun kaurace ma mutanansu, sun bar gidansu da duk abin da suka mallaka da gatansu, sun tafi daji ba san inda za su tafi ba, abinda kawai suke so su yi gudu su tsira da addininsu, ba san gobe me za ta kawo musu ba, ba san mataki na gaba me zai kawo musu ba, sai suka yi wannan addu'ar, kuma Allah ya kiyaye su. Kuma wannan hadisi, wannan kissa ta nuna mana abin da yazo a hadisin Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfazillaha yahfazka, ka tsara Allah, Allah zai tsare ka. Sun tsara Allah, Allah ya tsare su. Sun tsara ramanin Allah, Allah ya tsare su da gata wanda ya yi musu, wanda ya zamanto ake karanta shi har Allah ya nade kasarsa. Ba za ka saba samun irin wannan gatan da Allah ya yi ma mutane ba. Allah ya sanya mutane su yi bacci har shekara 309 yana jujjuya su, ba su jirkita ba, ba su canza ba, ba su buƙaci cin abinci ba, ya tsare jikinsu, ya tsare lafiyarsu har suka tashi tsawon wannan karama ce. To kuma wannan hadisi, wannan kissa ta nuna mana karamatul auliya, irin karama da daraja da Allah yake ba ma waliyan Allah. Domin waɗannan waliyan Allah ne, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bal sune mafi wato alkhairin waliyai da suka kasance a lokacin fatra tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sannan wannan kissar ta kuma nuna mana ta nuna mana irin yadda ake neman mutum ya gudu daga fitina. Idan kana jin tsoron fitina, ka san ba za ka iya mukawamar ta ba, ba za ka iya fuskantar ta ba, to ka bar wajen, ka nemi mafaka, ka nemi inda za ka gudu. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadithin Abu Sa'id al-Khudri, ya kusata ya zamanto mafi alkhairi, mafi tsarkin dukiyar musulmi shine yan awaki da yake bibiyar gefan duwatsu da su da inda ake ruwa, yana gudu da addininsa daga fitina. Saboda in ya zauna, saboda yayin da zai zamanto cikin ƙwaryar garuruwan musulmi sun turnike da fitina, idan mutum ya zauna, idan bai cakuɗa daga fitinar ba, to ƙurarta za ta same shi, to ya ƙaurace ya je inda yake zai tsira da addininsa shine yafi. Duk inda yake ba za ka iya addini ba, to ka bar wannan wajen zuwa inda za ka iya addini. Amma inda za ka iya addini har ka samu mataimaka, ku tsayar da alamomin addini, musamman muhimmi a cikin alamomin addini tsayar da sallah a cikin jami'i, inda har za ku iya yi, to wannan ba wuri ne wanda yake za ka bashi ba, domin ka tsare addininka, domin ka tsare alamomin addinin Allah. Amma inda yake ba za a iya tsare alamomin addinin Allah ba, to sai mutum ya bashi ya ƙaurace. Wannan kissa ta Ashabul Kafi asali ne akan wannan. Kuma wannan kissa ta nuna mana irin ayoyin Allah, ayoyin wato ayar Allah.